Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Nijar. Za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban 'yan sandan birnin Charlotte na jihar North Carolina ta Kudu maso gabashin Amurka ya faɗi jiya jama'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon da 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba amurke ba karfata. Lokaci ne kawai ake jira kuma ka'ida ce kawai ake bi, a cewar shugaban 'yan sandan Kier Burney a wani taron manema labarai. Ya ƙara da cewa, ina so in daɗa, wato in yi taka tsantsan in kuma kula wajen gabatar da duk bayanan. A halin da ake ciki kuma, iyalan marigayi Kate Lamont Scott ɗin sun saki hoton bidiyon da matar marigayi Scott Rekia ta ɗauka da ƙaramar wayar salula a daidai faruwar al'amarin da ya kai ga mutuwarsa ranar Talata. Hoton bidiyon salular bai nuna ko Scott na ɗauke da bindiga lokacin da 'yan sanda ke dosar shi ba, to amma ana iya jin matarsa na roƙon 'yan sanda da kar su harbe shi, kuma ta yi ta roƙon mijin nata da ya fito daga cikin motar. An yi ta jinta tana ta jaddada cewa bai ɗauke da bindiga, a yayin da su kuma 'yan sandan ke umurtar Scott da ya aje bindigar. Kwatsam sai aka ji ƙarar harbe-harben bindiga, kuma Scott ya zube a kife bisa kan titi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu bisa kan tituna a Charlotte a rana ta hudu a jere zuwa jiya Juma'a don ci gaba da zanga-zangar bayyana fushinsu game da harbin. Shugaban Amurka Barack Obama ya daƙile wani ƙudurin doka na barin iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 ritsa da su kai ƙarar ƙasar Saudiya saboda alaƙar da ake zargin akwai tsakaninta da waɗanda suka kai harin na ranar na shekaru 15 da suka gabata. To sai dai daƙilewar da Obama ya yi jiya Juma'a za ta ɗan jinkirta ƙudurin ne kawai. Majalisar Tarayya kuma na iya ɗaukar matakin kore matakin shugaban, kuma masu lura da al'amura na ganin wannan watsi da matsayi na Obama abu ne mai yiwuwar a yi. Kuma muddin aka yi watsi da matsayi na Obama, hakan zai zama karan farko da aka taɓa yin watsi da hawa kujerar naƙin da ya yi tsawon cikin tsawon wa'adi biyu na gwamnatinsa. A wata wasiƙa da ya rubuta ma Majalisar Dattawa, Shugaba Obama ya ce wannan ƙudurin dokar mai suna dokar hukunta masu tallafawa ayyukan ta'addanci ba zai kare Amurkawa daga hare-haren ta'addanci ba, ko kuma ya inganta irin matakan da muke ɗaukawa kan hare-haren ba. Ya ƙara da cewa wannan matakin na iya lahani ga muradin Amurka a faɗin duniya. Manufar ƙudurin dokar ita ce barin iyalan su kai ƙarar Saudiya saboda alaƙar da ake zargin tana da ita da harin ta'addancin na shekara ta 2001 a birnin New York da Pennsylvania da Washington DC, ta wajen bada kotunan Amurka umarnin soke duk wata kariya da wata ƙasa ke da ita dangane da shari'ar da ta shafi ta'addanci a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi gargaɗin cewa ƙudurin dokar zai shafi daɗaɗɗiyar al'adar nan ta ba da kariya ga duk wata ƙasa mai ɗiyauci, kuma hakan zai jefa jami'an diflomasiyyar Amurka da sojojinta wani zubin ma har da kamfanonin Amurka cikin shari'o'i na ƙarya a faɗin duniya. Dokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mazauna birnin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a Siriya sun ba da rahoton karuwar harbe-harben jiragen sama. Hare-haren da 'yan rajin saka ido a yankin suka ce sun halaka mutane akalla 30. Gwamnatin Syria ta yi shelar sake komawa fagen daga a birnin na Aleppo, bayan da Amurka da Rasha suka kasa ceto yarjejeniyar tsagaita wutar, wadda ta kwantar da kura na kusan tsawon mako guda. Shaidu sun ce zafafa hare-haren bom da aka yi kan birnin na Aleppo, da rahotanni ke nuna cewa jiragen yaƙi masu saukar ungulu na Siriya da jiragen yaƙin Rasha ne suke yi tun ranar Laraba aka fara, kuma an ci gaba da yi tun sannan. Ana ta auna gidajen iyalai da kuma gidajen wata ƙungiyar sa kai mai suna farar hula. Aleppo, wanda shine birni na biyu a girma a ƙasar, ya karkasu zuwa ɓangarorin sojojin gwamnati da na dakarun 'yan tawaye da kuma na masu tsauran ra'ayin addini da na mayakan ƙurdawa tun daga shekara ta 2012, wani mamban ƙungiyar farar hula ta rajin kare Siriya ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa hare-haren da aka kai wannan satin su ne mafiya zafi a wannan yakin. Tsohuwar shugabar ma'aikatan 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta samu kariya daga tuhuma saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta FBI a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin email na kanta da Hillary Clinton ta yi a maimakon na gwamnati yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka. Jason Chavez, chairman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bincike da gyare-gyare, ya faɗi ji jama'a cewa an ba da kariya ga Cyril Mills daga tuhuma bayan da ta baiwa hukumar bincike sukunin buɗe kwamfutar Hillary Clinton bisa ga sharaɗin cewa ba za a yi amfani da sakamakon binciken a tuhume ta ba. An ba da kariyar ma ga wasu ma'aikatan na Hillary Clinton, saɓanin matsayin ɗan majalisa Chavez, wanda ya ce ya yi mamakin yadda hukumar FBI za ta bayar da kariya ga matar da ke da alaƙa sosai da abin da ake bincike irin Madam Mills. Haba, shi ma ya sa suka kasa maka waninsu a kotu, sun yi ta miƙa musu rigar kariya tamkar alawar kandi a cewarsa. Hukumar binciken ta FBI ta rufe wannan batu wanda ya ɗau tsawon shekara guda tun a watan Yuli, bayan da shugaban hukumar James Comey ya ce masu bincike ba su samu hujja ta tuhumar wani da wato da babban laifi ba, kuma hujjar cewa an yi kutse ga akwatin email ɗin Clinton ɗin ba ta tabbata ba. Hukumar ta FBI ta bayyana batun kariyar ne jiya jama'a ga Chavez da wani mamban kwamitin majalisar Jim Jordan. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton ya ce da gangan aka kwamata batun kariyar, kwanaki uku kawai da za a yi muhawarar takarar shugabancin ƙasar Amurka tsakanin Hillary Clinton da ɗan takarar Republican Donald Trump. 'Yan sanda a birnin Washington DC sun ba da tabbacin rashin wata barazana da yammacin jiya jama'a, bayan da suka yi bincike kan rahotannin da ke nuna cewa akwai wata mota wadda mai yiwuwa tana shaƙe da bama-bamai, wadda aka aje ta kusa da ginin majalisar dokokin Amurka na Capitol Hill. 'Yan sanda da sauran jami'an tsaro sun killace hanyoyin da ke kaiwa ga motar. Mai tazarar kimanin gini ɗaya daga headquarter muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, an yi amfani da mutum-mutumin na'urar lalubo bom. An ga 'yan sanda na ɗauke da wani babban duro daga cikin motar, ba su sami wani abin fargaba ba bisa ga bayanansu.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Mali ka koma
yau kasar Mali muna birnin ba mako ko da yake muna ina sunan yankin sinema Wasulu ko ake ce mishi yankin da suka fito an ce mutanen wannan yankin kusan wato kamar duka mawaka ne dama sun yi suna sosai a kasar Mali haka ne to Halima mun karka da kunnuwa
yawa to Mala Iro kamar da muka saba ga gaisuwar hilin abari ya huce zuwa ga Maina Maigoro da Ibrahim Maisudur da Mamman Yakuba da matar shi Hatsuma a Nijelek Magariya da Maitre Moise Alhaji Musa Husaini da ma'aihiyar shi Hajiya Hure dukansu a Magariya da fatan suna nan lahiya a gaba kuma ga wata gaisuwa zuwa ga Saminu Rabuwa da Radio Saidole da Burai Mala Iro na hadu sunan nan da Burai Darazo yawa da Bala Huru mai lambu da burai dukansu a jihar Bauchi da fatan suna nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi na Rabi da Habbi ciyaman din masu sahorar dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa Wari haka kuma muna taya su murnar samun karuwar ɗa namiji da aka rada masa suna Zakariya Allah ya raya shi ya daya bashi amin summa amin
amin
Sai wata gaisuwa zuwa ga Abdulrahman dan baba da amaryar shi Fatima waɗanda su ma suka samu karuwar ɗa namiji ranar sallah Allah ya raya Alhaji ya daya bashi amin summa amin
amin
Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Habiba mai shanu da Andrawo Siriga waɗanda ke unguwar magajin makira a Huntuwa da fatan duk suna nan lahiya
To Halima a gaba sai dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdullahi Bono wato zannan Bauchi muna tashi da iyalansa murnar daurin auren ƴaƴan su Zahara da Abdullahi Bono da Maryam Sheikh Ibrahim Bello wanda da ayi a ranar Asabar mai zuwa kenan daya ga wata da misalin 11 na safiya babban masallacin kofar fada dake garin Azare da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu irin su wato Alhaji Aliyu mai adashi unguwar mi a Jos Jar Plateau da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Uba Fangshin, direban ɗan gwate tare da iyalansa a garin Magamar Gumau da ke jihar Bauchi. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Sani Muhammad Chindon Gwarkarfin Madaki a Bauchi, Yakubu Sai Barista Isyaku Barau a jihar Neja tare da Barista Dallami Alhaji Usishi, sai Ismail Bima mai Gombawa shugaban majalisar Abar Yahuci na Facebook, sai gaisuwar Sanin Shaga Katsina tare da mai sauraron mu Balarabe Hafiz Gusau a jihar Zamfara, sai madarsar Sani Birnin Kebbi tare da wazirin Gumise Usman Adamu Alero tare da Alhaji Comrade, da fatan kunanan lafiya. Dan mun gaisuwa zuwa ga Abu Firdausi da Muhammad Dan Dattijo, sai Bilyaminu Dan Malam tare da Aliyu M Umar na Kwalli, sai Abubakar Kalajanga Jalingu tare da madarsar Binanci, sai gaisuwar Malam Malam mai zanen hula a Gwalalo tare da Shehu Gajo, sai mai sauraron mu Comrade Aliyu Sambo Toro, sai Nasiru Aliyu mai magani tare da Hajiya Binta Kaura, sai gaisuwar Adamu Tahiru, dukanku da fatan kunanan lafiya.
Waka ba sai inda ta kai ka ba, amma naga kai nisa sai na ce bare yi shiru sai ka dawo.
Wato ke san Halima, idan mutum ya tuna wato a cikin tsawon lokaci da muka yi mana wannan shiri na A Bari Ya Huce, wato masu sauraro masu dan karen yawa, wato wani lokaci na kan tuna wasunsu waɗanda Allah ya ɗauki ransu.
Wallahi kuwa.
Yawwa, wasu
Ahmadu Altine.
Ahmadu Altine.
Allah ya ji ƙarai.
Amin sun amin.
Su Alhaji Sila Yaro mai injin
niƙa. Yan Kwalli Jos.
kai gaskiya da yawa.
Alhaji Muhammadu Wawa abin nan bakin kasuwar Wawa.
Wallahi ni ai ban san ya rasu ba sai kawai na gaishe shi a radio.
Wallahi haka ne.
Kuma bai taba mako ɗaya bai kira ni ba. Na ji shuru na ce barin gaishe shi habba na gaishe shi a radio ina muna hitowa daga studio. Akai ta kira na aka ce ai ya rasu.
Wallahi haka ne.
Kai
wallahi lokaci guda kin san wato da shi da wannan da shi da dukkan su dai na gansu zan ce Alhaji Sallah yaro dai mun zama kamar ƴan uwa da shi
dan
har Niger mun tafi da shi
ni Ahmad Altina har takwara min
yanzu haka
akwai yashi Halima Jimarau
wanda aka samu da suna Halima Jimarau kware da gaske kuma ni kin san har cikin gidansa naji a Njamina a Chad har gidan Ahmad Altina ya dauke ni a kai ni na gaisa da iyalansa muka zauna muka ci abinci muka yi ta wasa da dariya
Mallam Ibrahim.
Eh.
Assalamu alaikum. Ma petite sœur, kanwata. Ina Mallam Ibrahim, Mallam Ibrahim.
Haka. Kuma kin ga shi Alhaji Muhammad na bakin kasuwar Wawa. Wato duk inda zamu yi taro a lokacin, kin ga mun yi taro na kiwon lafiya a Bauchi yaje, mun yi a Gusau yaje, mun yi a lafiya yaje. Duk inda mura Amurka za ta yi taro, to yana zuwa.
Kasan an ce taba kidi taba karatu tunda mun hiran mutuwa bari mu yi dariya
to kara kare da kwalla
kasan ka taba jin labarin ango mai hitsarin kwanci to wai wani ne ya arme Malam Iru ashe dai gogan hitsarin kwanci yake
subhanallahi ka to da shi to
ya kwanta bacci sai ya hitsari ya rasa yadda zai ya ga yawa amarya
cewa yayi fitsari
kawai sai ya tada matar ya ce mata idan ke ce kikai maharkin kura da zaki da damusa sun biyo ki da gudu ya zaki sai matar ta ce taɓe jam ai in ni ce sai in yi gudawa ai gudawa zan yi sai angon ya ce haba ashe ni jarumi ne ni kin da kawai hitsari na yi
wato abin da ya sa shi fitsarin wacce kenan
to
tunanin da nake shi ne gobe kuma in ya kara ko me zai ce mata ya biyo shi
wannan dai to ka ji dai
da asibiti zai je ya ga likita a duba shi a sa abin da ke damunsa saboda ana iya ba shi magani amma ka ce kura da damusa
sun ko ya shi markiye garin gudu ne sai ya saki abin shi yawa
haka ne Halima
yawa
bari ki ji wannan labari zaki ba mu ina so ki ji wannan waka ce ta
bari mu bari mu
wakar sai ya
Ba manyare su baromba male kawa ba zesa amale wore wore ba zesa male mitadi galadona ma wore wore galadona mala asanga bazeni ndo ikagelo masaya la ake baga kenaye Sayewa Mitanga tayri kasro Tayri fuwa karisro Tayri smaila soro Tayri salama soro Takanga bazeni kala Amale Kake shifuni ala Nale Kake taibasiye Amale Itake maniyari
ka san wake kaunarta cikin manyan masu sauraron mu
a cikin ma Alhaji Abu Usman
yawa Alhaji Muhammad Abu ina ga har jirgin sama ya taba turawa aka dauko dauko ta daga Mali aka kai ta Ngaundare kai wasa.
Kisa akwai wakokin ta da yawa nake ji wanda take ambaton Alhaji Abu Usman a
ciki. Sosai
haka ne. Kware da gaskiya dama zan miki maganan cewa gaskiya fa wato cikin wada akwai mutane da dama da na sani ma san wakar Ummu Sangare amma dai Alhaji Muhammad Abu Usman daban ne a cikin su.
Shi ban san ko ina ga tana da hillanci
akwai fullanci tana fullanci a cikin wasu wakokin ta
to ka san shi yana kishin hilani kuma yana kishin hillanci
haka
yawa to duk inda ya ga kamar ba hillace haka yana kokarin da ya hada kan hilani duk inda suke
ya kamata ya fara san bare-bare ma
ai dole a so su mutun da bayin shi ai kaga
to Alhaji Abu kana jin mu dai wato ya kamata dai bare-bare dai su ma dai a rika kishin su
ni dai wallahi ni dai ban taba ganin ba hillacin da bai so a tsokani Kanuri ba kamar kai
ai bai kamata a musu tarun
ginji ba ne me kuka ci ne a Borno
wane ne
me kuka ci ne wani tuna abinci da kace ake yi da menene
da me da me
da haila na manta
da me ake hada shi in kin fada zan fada miki da me ake hada shi
wallahi na manta
kace ba buski ba
wani abu dai kace wanda kuka ci kuka ta santi
ko wanda Haruna ya ce ya santi ko Margis special
yo Margis kai margi margi kace ko margis
special
oh margis special to
yawa
eh ni ma dai zan bar nan nan sai zan ciyo margin nan
a ya kamata ƙwarya abin da Halima to zamu dasa aya makon gobe da Allah ya kai mu sauraro a madadin
Halima Jumrau
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. Madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice shugaban ɗan sandan birnin Charlotte na jihar North Carolina ta kudu maso gabashin Amurka ya faɗi jiya Juma'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon da ɗan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da ya yi ajalin wani ba Amurke ba ƙarar fata. Yayin da hukumomi ke ci gaba da zakulo gawarwaki daga teku waɗanda yawancinsu ma sun ruɓe sosai, adadin waɗanda suka mutu a tuntsirewar jirgin ruwa daura da gabar Masar na wannan satin na ƙaruwa. Ya zuwa yanzu an zakulo gawarwaki sama da 145 daga ruwan, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnatin Masar, kuma da dama daga cikin mamatan mata ne da yara. Akwai akalla jariri guda cikin mamatan a cewar kungiyar rajin kare masu kaura ta ƙasa da ƙasa. A gabar bakin tekun da aka baza gawarwakin da wato kafin a kai su mutuwari, ƴan uwan mamatan cikin kaduwa na ta neman gawarwakin su je Juma'a. Ranar Laraba an ceto mutane sama da 160 ƴan sa'o'i da tuntsirewar jirgin. Wanda tsohon jirgin su ne wanda ya kife kusa da Rosetta ko kuma Rashid wanda wani birni ne mai tashar jirgin ruwa inda kogin Nilu da na teku wato da tekun Mediterania ko Bahar Albayt ya suke gamuwa.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.